والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da darasin littafin muqaddimatul uziya wanda babban malami Sheikh Abul Hasan Aliyu Maliki ya rubuta, ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara wanda an haife shi hijira tana da shekara 857 ya rasu 939. Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rahama. Abinda littafin yake tattaunawa a kai shine karantar da addini a ƙarƙashin fahimta ta mazhaba ta Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Muna a gaba wadda take ta sunnonin sallah, ita ce za mu tashi. Malai ce fasulun fi sunan salati, fasali zai bayyana mana sunnonin sallah. Abinda ake ce ma sunna a yare na malaman fiqh ya bambanta da sunna a lugha, sunna a babi wanda yake dunƙulalle na addini. In aka ce sunna a fahimta ta gabaki ɗaya, abinda ake nufi shine duk abin da Manzon sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mutane. Musulunci ne, imani ne, duk abin da ka sani sunan shi sunna. Ma'ana a wancan yaran ne shine duk wani abin da Manzon sallallahu alaihi wasallam ya wadi ko ya aikata ko kuma ya zamanto an yi a gaban shi ya tabbata. Saboda haka in ana zancen ahlus sunnati, ana zancen bin sunnar Manzon sallallahu alaihi wasallam, to ana zancen addinin musulunci, imani, Qur'ani, sallah, duk sunan su sunna. Sai da haka musuluncin gaba ɗayan shi sunan shi sunna. Saboda wane ne ya zo da shi? Manzon sallallahu alaihi wasallam. To duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shi ake cewa sunna. Wannan kuma istilahin sunna a yaren malaman fiqh shi kuma wannan daga baya ne. Bayan an fara rubuta littattafai, an fara tabbatar da ka'idodi na shari'a, to kuma sai malamai suka haɗa ka istilahi. Duk aka ce maka sunna wajen malaman usul, wajen malaman fiqh shine ma amara bi shari'i la ala wajhi al-hasbi wal lisan, abinda mai shar'antawa ya yi umarni amma ba a huskarci da su ba lazim ne kai. Saboda haka yusabu fa'il hukumtu tsara, wanda zai aikata sunna za a bashi lada idan Allah ya, amma wala yu'aqabu tariku, wanda ya bari kuma ba za a yi masa hukuma ba. To shine ake cewa sunna, wai sama sunnatan wa faridatan wa mustahabban, duk ana kiran shi da sunna. Wannan a wajen malaman fiqh ake zance shine wanda yake kanan farilla kenan, asa da farilla yake. Amma a yare na shari'a a dunkule a musulunci aka ce ma sunna, ko mutum ya ce ni ahlus sunna ne, to ma'ana yana zancen ni musulmi ne wanda yake tantagare musulmi, wanda ya yarda ya sallama ga musulunci. Ka ji inda kina abin yake? Saboda haka a nan kuma aka ce ma sunna addinin musulunci, Qur'ani, duka sallah, azumi, zakka, duk sunan su sunna, duk sunan su sunna. Allah tabbatar da mu a musawani. Sai kuma a lokacin da Allah ake zancen sunna a babe na waɗanda suke su kuma sun kauce ma hanya a cikin musulmi, ma kaga kuma da koyi gangare musulmi, akwai kuma musulmin da yake zaka garabi da rabi ne, kawai shi ɗaya a ciki ɗaya a waje kamar yana saman katanga. To kaga wannan su kuma yawanci ba a kiransu ɓangaren uduri kenan, su kuma ba a kiransu kenan ahlus sunna. Kamar ɗan shi'a, kaga shi ɗin shi'a in ka ce mai ahlus sunna ma haushe ce shi, shi kama cuce shi ma ka ce mai ahlus sunna. shi ka ce mai ma'ana suna shi wajen laifi ne ka gani to kenan a wannan babin shine kuma kake ga sai mutun ya ware saboda wancan ya ce shi dan shi'a ne wancan ya ce shi mu'tazili ne wancan shi jahami ne wancan shi dan tariqa kaza ne wancan dan kaza ne to zai maka tambaye kai kuma a musulmin kai wane ne kace ni musulmi ne to wannan a musulmin wani bangaren kake in kace kai musulmi ne a lokacin to wannan dan tasini ko kuma a dan tariqa ko kuma dan shi'a ka gani ko kuma murji ko kuma mu'tazili ko kuma khariji ka gani ko kuma kullabi ka gani ko kuma wanda yake kirami daga cikin karamiya ka gani ko kuma daga bangaren tariqa waccan kuma ka ga dole mutum zai iya cewa musulmi ne to kuma wace tariqar Allah qadiriyya ko tijaniyya ka gani ko kuma rufa'iyya ko na kashabandiyya ko sanusiyya waccan kuma ka ga dole Allah a ji a tariqan ma waccan ce mutum yake kun kuma tijaniyya ce waccan faiza ko kuma a tsohon alƙawari Allah wannan ka ga dole ne kina ababan duk da kake shi ma da akwai wannan ai kaga duka waɗannan kowa ma menene kowa ma musulmi ne kowa ma musulmi ne to yanzu a nan gurin ka kyare wani zai tunani kai kace to ni ahlus sunnah ce ni ahlus sunnah a nan kuma inda ke na ke zancen wanciya ce kaza wanciya ce kaza ka ji asalin da ake warewa saboda me kenan wanciya ce shi kaza wanciya ce shi kaza kai kuma menene to kai wani bangaren kake kace to ni ahlus sunnah ne ka gani saboda haka kenan shine inda babban gamewa ko kuma rabewa duka a bangaren to amma yanzu sunna da wace magana da wace fahimta muke magana kenan sunna wajen malaman fiqh yanzu akan ta ne nan muke magana kenan shine wanda bai gane wani sai ce to ai ko wani sai ce to ai ku ku rike sunna mu mu rike farilla akwai masu ce ai ku ku rike sunna mu mu rike farilla ka gani to wajen malaman fiqh ne wannan da ban kake zance amma in kana zancen kace ni ba al-sunna al-islam al-islam huwa sunna sunna ne al-islam sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna a yaran shara amma wajen fuqaha ne shine ake zancen farilla tana gaba da wannan amma in ba wajen fuqaha bane a yaran shara to farillan ma sunna saboda farillan waye ya umarni a yi ta kaga ne manzo sallallahu alaihi wasallam to duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko ya aikata ko aka yi a gaban shi to kuma shi ake cewa sunna مالي يأتي الأولى نوركو قراءة السورة كانت السورة أو ما يقوم مقامها وابن يأتي الطيوة مطين سنة بعد سورة بعد الفاتحة بعد الفاتحة في الصبح أصلى الصباح والجمعة لكما صلى الجمعة ركعة بيبون والأولى يعني من ذلكما لكما بدا بين هربو نصلوا لندفع الصباح فالجمعة kaga sai ya dunkule ma wanda yake nuna littattafan magabatan su suna da t-shirts mun kuma irin namu shi su kuma akwai itinabi shine a yaran wajen malaman balaga ake cewa ijazi da kuma itinabi ijazi shine a cikin kalma takaitacce a shifira sai a dunkule ma ilimi mai dumbun yawa itinabi kuma sai a kawo maka paper wajen lawlawa yanzu shifira ɗin sai ta biya bukata kuma shidira goma ita ma ta zama bayanin na shidira goma duka shidira ɗaya wannan ya ɗauka kalma ɗaya sai ka ga ta kai ɗaya da tattafai tiri amma kalma wannan ɗin duk ta kunshi abubuwa to shi ake ce ma ijaz shi ne jawami ulkalim baraga ce wanda Allah ya dunkule ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa utitu jawami ulkalim an ba ni dunkulallin kalmomi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma guda ɗaya ko wannan kalma guda ɗaya sai a yi ta bayyana ta a yi ta fassara ta da abubuwa kamar qur'ani misali kaga alqur'ani littafi Allah subhanahu wataala da ke littafi ne wanda yake mai kubshe da bayani ta dauki musali da fasaha karshen fasaha kenan to yanzu kaga qur'ani tafsiri ne gare shi inda zaka shimo da tafsirai na duniya da aka ma qur'ani ka shimo da su falle falle su a duniya ba inda zaka sa sanke sai ka zo falle ne da tafsirin qur'ani a baya an yi yauyi ake haka ake ta yin tafsirin Qur'ani tunda aka fara rubuta tafsirin Qur'ani ake tai a kowane karni baka iya lissafa tafsirin da aka yi ba babu wani malami face sai ya yi tafsiri in wance fassara Qur'ani in wance fassara ayat sai kashi kaman ma abin nan ne saboda haka to shi Qur'ani haka yake saboda balaga wannan da take kumshacciyar Qur'ani ka gani to wannan shi ake ce mu kenan ijazi cikin ɗan kalma sai a faɗi magana kuma magana sai ta zama to duka tsaye abin nan to shine nan gurin kaga wannan sai amfani da ijazi sai ce maka amma ya kuma makama kuma ko abin da zai tsaya a matsayin me makama a matsayin karanta sura Ba'dal Fatiha fi subhi kamar aya kenan kamar karanta aya ko su ayoyi fi subhi a salla asuba ana karanta sura wal jumu'a da kuma juma'a saboda ai su kaga raka'o'i biyu ne Fatiha da sura sai ce wal ulayn min ghairihima da kuma biyun farko na sallolin da ba asuba ba ba kuma mi ba juma'a ba min faraidil ayat daga farloli daga sallolin na farlolin tilas kaga me maimakon ce maka da az-zuhr da al-asr da maghriba yanzu kaga nan ba an bata maka ba az-zuhr da asr maghriba ne sha duk ba an bata maka ba dukkan sun shiga cikin mi kaga ni saboda haka sai ya dunkulewa to wannan shi ya ilimin balaga ake ce ma ijaz asaniya kishe shi kuma shi ake ce ma itna asaniya al-qiyamu lidhalika al-qiyamu lidhalika sai kuma tsayawa dan karanta ne sura tunda ai ba zamanau zaka karanta shi ma wannan kene yana daga cikin yana daga dalilan da suke nuna karanta sura iya daga cikin abubuwan da aka so kuma sunna ne ba farilla ba annabi sallallahu alaihi wasallam salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda lam yaqra bi fatihatil kitab bai karanta fatihatil kitab kaga aka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba mi wa surat kaga yace liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga wanda bai karanta fatiha ba kaga ashe fatiha ce in babu ita sallah ba zai ba mala yace as-salatu sunna tauku al-jaru fil ulayni bayyana karatu abin warqo min al-maghribi sallan maghriba wal isha da isha wa junat as-subhi da dukkanin asuba wa shafqi wal watr da shafqi da wutr wal jumu'ati jumu'a ma a bayyane wal idayn idi ma a bayyane wa nawafil layl da kuma nafil fili wanda suke na dare wal istisqa'i da kuma istisqa'i shi ma a bayyana ke so da suka ce dukkanin sallar da ana mata khutuba to karatunta a bayyana ke kamar misalin salatul kusuf istisqa ka gani so da ka ya kace kamar me idi kaga sallolin yini ne kenan in ba nan bai suka ce to duk sallar rana karatunta a sarce sallar da kuma karatunta kenan a bayyane sai dai kuma bayyanawa ana buƙatar sallar da ma kare zama ya huce iyaka manzara sassa ya zo huce ya ji sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana karatu kasa kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daga sautin ka kada dan saboda ka warkar da waɗanda suke masu barci sai sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi kuma yana ya bayyane sai ya ce kada asma ta mannaje ta kajiyar da wanda kake kada asma ta mannaje ta ce sayyidina abubakar ka gani sai kuma ya ji sayyidina Umar shi kuma yana yi a bayyane sai ya ce kai kuma ka dan rage kasa ka ga kenan wancan da yake kasa kasa ya ka neme ya dan kara shi kuma wanda yake sama sama shi kuma ya ka neme ya rage to haka ake son mutum ya yi tsaka tsakiya in dai gurin da zaka iya warkar da wasu ne ko ka sa ma wasu tashwishi to sai ka asarci sai ka asarci sai dai ya zama to kamar zaka karanta saboda kore barci ko kore shedaru a gidanka amma fa ba zaka cutar da masu barci ba in wani yana barci zaka ana shi barci to ba ya halitta ne zaka shiga cikin shi zaka shiga cikin shi kenan shi yasa qiyamul layli a ka'ida kenan lazumi kai ta zama katta wuce gurin masu sallah katta wuce gurin masu sallah kuma hallau a gehe dai zamu gane hallau ba daidai bane a cikin dare yanzu nan ana zancen wa a sallah bayan raba ka yi wanda zai huce iyaka kenan ba daidai ba ne ya zamanto a dadar lasafi a daddare ana ta yin karatu billahi allazi la ilaha illa hu, duk wanda ya daga lasbika yake karatun Qur'ani ya cutar da wasu barci ko wasu suka gaza barci ko yi abin nan din su, to duk ladan da ya samu zunubin da ya dauka nasu ba zai iya biya mushi ba. Ka gani, ba zai iya biya mushi kuma ya shiga hakkin su, kuma a ranar kiyama ne an tsaida su da shi an musu shara, babu alaka tsakankanin sai ka duka sauti ya huce iyaka. Yanzu misali su mutanen ne kake son ka je karatu, ina ce tsakanin ku ne kuke karatu, ina alaka da su waɗancan masu barci ne ka hana su, wani da zarin ya ji wani ƙara ba zai iya barci ba, wani yana da mara lahiyar da ya kan samu ya fara barci, wani wani yaro yana abin da wani ya gaji ya zo ya kwantawa, kai kuma yanzu ya zo kasa na sifika. To ko a kiyamun laili da kake ga a zo kiyamun laili a sa kai, ko karatun sallah, ko karatun sallah ta farilla wannan da zaka zo su masallatan mu sai a sana sifika ana yi, in dai adadin ya huce na waɗannan to ba daidai ba ne, a ka'ida kau karatu kan ya huce masu sallah a ka'ida, saboda haka ba bambanci sallar farilla, sallar nafila, masaffa, duk faɗa mu ne ba daidai ba ne a sana sifika ta huce iyaka da dare ana cutar da mutane, to ba daidai ba ne. Lokacin barci, lokacin dare, lokaci ne na hutu. Yanzu za mu yi sai dai a tsakanin mu junan mu, sai zama to tsakanin mu sai mu yi karatu mu, tun da ai menene ake nema, tsakanin mu ne za mu gyara karatu, nema albarka ne, kada zame to wannan sai mu taƙaita a nawa. Amma duk wanda ƙaran karatu na sai ya sarke mishi, misali yanzu na zo na sani ina karatu da laspika, wani shi kuma yana iya mulele shi kadai, an ya zai iya karatu fasir yawa, to abinda da yawa ba su gane wanda suke sawar duk lokacin da karora wannan yana yi wannan yana shi sa hadisi cikin Tirmidhi manzala sarsa ya hani akan wannan, ya ji wani yana karatu ana sai annabi sarsa ce dan me za ku ringa cakuɗa Qur'ani kuna bar Qur'ani a tsakankani, wannan kuskure ne. Saboda haka zaka ga da dama muna yin wannan a irin kasashen mu ana wannan abu, amma duk kuskure ne, kuma masu inda sun sani sakayyar da take tsakaninsu da sauran mutane, wallahi da sun haƙura ma ya fi musu. In ka samu lada to haƙin waɗance ina tabbatar ma ladan da ka samu in aka zo ka biya su ba lallai ba ka iya biyan su a kawai. Ka zalunce su ka ɗauki haƙƙin zaluntar mutum, ka hana wancan barci, ka hana wancan kaza. To wannan kuma ana zancen ban karatun Qur'ani, ina ga wanda zai kare rediyo kuma ya dada ko wani ciki ya dada, ina za ka shiga da wannan arziki. Duk wannan kuskure ne, saboda haka ko da karatun sallah ta farilla wala sallah nafila duka haka, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarci sai da Abubakar ya kasa da wani kenan, in zaka yi a gidanka, in dai babu wani mai barcin da zaka hana barci, zaka yi dan koran shedanu ko koran barci, wannan shike da halatta. Amma in dai da kai wasu a gidanka suna barci, to kuma sai kai kasa kasa, in dai har ka daga zaka cutar da su. Saboda haka wannan shine kiran ka'ida ta asr cewa ko kuma bayyanawa dangane da kenan karatu wala sallah wala alaikum salam. Shi ma wannan kanshi an yi magana a kai, misali wancan yana yi wancan yana yi na wancan yana shiga na wancan na wancan yana shiga wancan go, sai dai da jababi na ta'alimi, kuma akwai abin da ake kafafa a babi wanda yake na ta'alimi, wannan tsakankanin ku kenan ganin kumcin gurin shine ya jasa wannan. Tunda ba a sallah ba ne ba kenan bayyanawa ko kuma asarcewa a waɗannan kenan. Arabi al-israr fi ma ala zalika, sai surranta cikin waɗanda ba waɗannan salloli ba, wasirru da kuma asarcewa, wasirru asarcewa ma la yusma'u bi udhni, shine abinda ba za a iya ji da kunne ba, wal jaharu dhiddu, shi kuma bayyanawa kishin wannan wanda za a iya ji da kunne. Asurcha shine wanda idan a kunnen mutum ne kake yi, kenan rada mishi ne gani, shine kenan zai zama to ya ji wannan. Tabiu qala al-musannif law qara sirran fi mahallil jahri, da zai karanta asurci a mahalli na jahri, aw al-jahr fi mahallil sir, am dan da gangam ausawan al-aya wal ayatayn, aya ɗaya ko bai lashe a alaihi ba wani laifi a kan shi. Amma idan qara aktsara min ayatayn, amma in yayi a bayyana sama da aya bi wa tadhakkara qabla wada yadayhi ala rukbatayhi sai tana kan ya dora hannuwa saman guyoyi a ada ummul qur'an wa sura to sai ƙara karanta alhamdu kuma ya karanta sura wa yatadhakkara ba'da wada yadayhi ala rukbatayhi in ko tana bayan tani ya dora hannaye a guyowa la yarju ba zai komo ba lianna qadar raka'a saboda kullu raka'a inda ibn al-qasim gurin mara ibn al-qasim bi rafa'ir ra's min al-rukuu ana kullu tani inda ka dago kai daga ku illa fi masaila sai dai a wasu masaloli min haradi daga cike da koi wani bayan akadaha bi wadi yadayhi in ya kullu raka'a ta hanyar dora hannuwan shi ala rukubatayhi a saman guyoyin shi ala ba'dhu wasu malamai suka ce law tarakal jahr amidan inda gurin da musun zai bayyana sai a asirce amma da gangan bakilo suka ce yastaghfirullah ta'ala ya yi istighfari wala shay alayhi bai da sujada wa qila tabqil as-salatu wa suka ce sallar shi ta baci li'anna hadha min tahawuli bis-sunan so da ai da gangan ne kenan yayi sako-sako da sunna kama tahawuli bil-fariida kamar yanda yake tahawuni a wasa abin da yake farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wani lokacin yakan karantawa jiyar da sahabbai aya ɗaya aya biyu in yana sallah kaga kenan bayyanawa a gurin da ake asircewa dan jiyar da mamun su san surar da kake karanta aya ɗaya biyu wannan walibi ba karantawa a bayyana gurin asirce a halin kuskure ba ku amma ya zama sabanka ne to yanzu sai zama to kenan kai sabanin karanta goma wa Allah sallallahu alaihi wasallam a ce gurin asircewa kawai sai mun dai dinga bayyana shi ya saba wannan to wannan kaga kenan kuskure ne haka nan tabbas in har mutun sai wannan ya canza abu na shari'a a yanda yake saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sallolin da yaka asirce akwai kuma sallolin da su kuma a bayyane yake sallallahu alaihi wasallam الخامسة كل تكبيرة سنة ما أدى تكبيرة الإحرام. دكان كبر سنة إن بند تكبيرة الإحرام إن بند كبر حرام. شين عند متنزل زو صلى بي كبر حرام أبو دير صلى. السادسة إلى التاسعة تشد زو تترى الجلوس الأولى الجلوس الأول زمان فرقو فيما فيه جلوس الثاني أصلى من زمان بيو مغربا إن شاء الظهر لاصل وانا زمن نوركو سنة والتشهد الأول التهيئة نوركو سنة والتشهد الأول والثاني باللفظ الوارد فيه دوكما كرنت التهيئة تبيو للفظ بيزو أتكي شما لفظ وانا سنة وهو شين التهيئة لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله التحيات لله دكانين جرمماوا چنچنتر الله سبحانه وتعالى ني يا تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala التحيات shine kiran girmamawa ko kuma kace gaisuwa ko kuma girmamawa الزاكيات لله tsarka kan ibada ibadar da take akwai ikhlasi tsara da ita wannan چنچنتر Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda ilahi yas'alul kalimu tayyib wal awal salih yarfa'u sannan kuma Allah subhanahu wata'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiba at-tayyibatu as-salawatu lillahi tsarkakan ibadu duka sun cancanta ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi tare da jinka Allah da albarkokin Allah assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن إتاكي شيء مسليا كما أنا من جسنوني كما هكا سنة توقع الجلوس الأوسط زمان تكيا سنة تبيو كنا تهيا ودى تكي تتكيا سنة توقع تهيا ودى تكي تبيو لبزنتا sunna ta hudu shine yin amfani da lafuzza lafazin da yazo kinnan saboda haka in mutun ya zauna sai at-tahiyya jumhurul malamai suka ce at-tahiyya sunna ce haka ba su amsa ce a ai amun nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya miƙe ba da ya raka abi ba tare da ya tsaye sujjada kabali inda kaga sunna ne to da babu yanda za a nan sallallahu alaihi wasallam sujjada sai kuma lafuzana at-tahiyya lafuzana at-tahiyya akwai sigogi wanda suke mabambanta in Allah ya saka har da ce sigogi daban-daban abinda ya kaka dauke daya wanda bai iya bayyana irin da amma in dai ka harrace to kanka dau daya sahabi manzo Allah sassa Abdullahi ibn Mas'ud Allah kare ya gare shi yace annabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sassa ya koya ma atayya kafi baina kafai tafina ya tsakanin hannayen shi guda biyu ya kama Allah sassa ya koya kamar annabani sura min alquran kamar yadda yake koya mu sura ta alquran dan da kaga Abdullahi ibn Mas'ud sura 80 ko sabbin ya karba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa an wani sahabi ba yace to inda yake koya mu qur'ani haka yake koya mu atayya wannan ne yake nuna lafaza atayya kawai haka ake so kai abubuwa na ibada kawai dai ake so kai babu zancen fa addini ka zo ka ce ko baki na wane ne ko mu tsalibin mu yau dai dai a kawai sak abu na addini dai zaka wadi shi kawai babu zancen ka ce sami Allahu wal hamida kawai ka fade shi Allahu akbar ka fade shi ne atayya ka karanta ta yanda take kalmar shahada ka fade ta yanda take ba zancen ka ce la ilaha illa shine abin da ana kokarin gyara ma mutane in ba ta wannan hanyar ba gidan mutum zaka je ka gyara mushi dama ta irin haka ne kawai ana wa'azi a hodi sarki wace ka hodi wanda yake sai gyara gyara wanda yake ba daidai ba kawai ya san ba daidai ba yake kenan in ka ji ka gyara haka ne da wa'azi duk inda ka ji ka za in daidai kake alhamdulillah in kuskure kake in ka ji kuma sai ka gyara babu wata hanyar gyara sai ta hanyar karantar wannan dan ne ake gyara in kuma mutum yana so samu ladan abu na addini kuma ta haka ne ake bi shikenan sai a gyara amma aka kyale da kuskure yanzu duka za a haka ai saban guda da suma da wata shine kake ga kiran sallah sai a gyara ma mutane na daidai sai a ce ga daidai ba daidai ba sai a ce ba daidai ba ne wannan hujja ne gaba Allah in aka gyara ma ga yanda daidai yake aka je wani ya ce ma a ba haka nan ba ne daidai in an je gurin Allah an ga waye yake mai daidai ka gani ka gani shine mana in an ce kaza kawai kaji to kawai gyara in ka gyara shine ka kubuta amma an gyara maka baka gyara ba sai ka dauki wani daban ko kuma wani ya dora ka a gurguwar feda to ba zance ka je gurin Allah ka ce Allah mu ɗan izara ne muka ji sun faɗi ko kuma ka ce ba in ɗan ɗarika ya faɗi ma gaskiya kai ɗan izara ne ba zance a je gurin Allah ka ce ai mu gaskiya ce wajen ɗan ɗarika ne muka ji ko wajen waye ka ji gaskiya in dai ta tabbata gaskiya ce ya faɗe ta to kai hujja za ta yi a kanka baka da damar ka ce kaza kaza gashi to kaga irin wannan da akwai kuskure da yawa ko mun zai ce ba zai iya gyara ba kuma alhali abubuwa da yawa na duniya an yi akwai wanda zaka ga alimu bi umurid duniya jahilu bi umurid lahira mai ilimi a lamarin duniya amma kuma jahili a lamarin lahira komai na duniya ya san shi ciki da bai kai ka ce bai hudu ya alamu na zahira mini na yadda duniya wani ana da akirta mu kasu sai ka samu wani lambar waya zai gaya maka ita da faransai zai gaya maka ita da kaza ya harbace ta kuma tsoho ne ya kai shekara kuma kalmar shahada gaya maka ba ita daidai ka gani to wannan duka ba hujja bane ba kenan in ka iya lafuzza daban-daban ka yi kuma shi addinin nan dama dole ne an nemi ilimi shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da aka sabkar da addini da dama wasu tsofaffi ne misali mahaifin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kaga lokacin da aka sabkar da addinin musulunci lokacin da a fato maka shekara ta 8 da zai musulunta gaba ɗaya je mu shi fari ne babu bakin gashi har malam sarasa ce Allah taraktu shekha adi ni hada da ku bar da tijan mutunci in karɓi musulunci na shi ne in tar da shi kaga suna tsofaffi amma ka suke koyon Qur'ani suke koyon suna suke koyon komai daidai wa daida to shi addinin musulunci ba zancen ka ce mu tsayi ne ba zancen ka ce mu neman abinci ba zancen ka ce sana ta nawa kowa in ka zo majalisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsofaffi da wanda suke matasa da yara da kaga su ana zubir ma da sa'ul lahu wa sa'ul lahu ba suna majalisa kuma Abbas ibn Abdul Muttalib yana majalisa sayyidina Umar yana majalisa ka gani to haka ne zaka ga Amr ibn Jamu yana wurin Jabir ibn Abdullah yana nan Mahdi ibn Abdullah ibn Hawan yana wurin haka kenan ga ma'aji ga wanda yake da ga wanda yake abin nan ga shi ka ga kaka duka neman addini ake sai ga jance wata tsohuwa ta zo sai Anas ibn Malik kaga da mahaifin shi musulmi da kuma kakar shi duka baki daya almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani da jaddatu da mahaifin shi har ka tarta shi ta ga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace a zo a mata sallah a guri dan tarke shi masallaci kuma su gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke sallah sallu kamar wajibin musulmi dan su ringa sallah tili da irin sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga babu zance a ce wannan tsohuwa ce ko wannan tsoho ne a ga baki din su ake da tsoho da yaro duk dai aljanna muke so mu shiga da tsoho da tsohuwa da yaro da dattijo da duka shi ilimin ba shi da wannan ne ko wasu ake kawai je ya koya kuma a koya daidai saboda duk abu ɗaya ne kuma an sa a kabari kowa abinda aka ma wancan shi za ma wancan aljanna da aka sa wancan ita ce wutar da ake tsoro ita ce wancan ma ake tsoro kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya ma ibnu muslim shine ita kuma na fazin tahiyya ibnu mas'ud at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin yace in ka faɗi wannan duk wani mutumin kirki da yake sama ko yake ƙasa ya shiga cikin wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Allah ya karbi Ramadan sai muke ce assalamu alal nabi assalamu alal nabi bayan Allah ya karbi Ramadan sallallahu alaihi wasallam akwai at-tahiyyatu billahi min Abbas shi ma at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda haka at-tahiyyatu Abdullah ibn Abbas sai kuma at-tahiyyatu Ibn Umar ita kuma at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah yace wazidtu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kuma at-tahiyyatu Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace sabu kalimatul hunna at-tahiyyatu as-salah yanzu duka wannan cikin tahiyyar ko ce akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kage ni kage babu zance a ce a karanta at-tahiyya bakin salihin kawai kawo ne abin nan ne kuma yanzu ka ɗauki misali yanzu mai ce a karanta tahiyya bakin salihin ba a ce ya zo da sabon addini wanda zai ce a karanta tahiyya bakin salihin da ci an kaga kuma tun da ka tashi kai dai tahiyya sharu Allah wa sharu Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yanzu sai wani ya ce a karanta tahiyya bakin salihin kuma shi wannan daidai yake sai wanda zai ce shine zaka ce ya zo da sabon addini kaji wa'in da rikici ita ho gaskiya kawai ɗaya ce kowa santa gaskiya ho ƙiriƙiri ɗaya ce kowa santa saboda duk inda za a ce ma an ce kaza to abin ba gashi na ahili babu wani abin da za a ce yanzu wannan ta yiwu dilla fuzzan na shekara na sai da alba cikin sifatun salatu ne sadiya kan su kaga yanzu wani da ya iya waɗannan ba ɗaya zai ke da wanda ya iya guda ɗaya saboda cincin zawa akwai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da nake so mu gane a nan gurin duka ina aka cire ashhadu kai suna at-tahiyya ma in ba dan ashhadu ba da ba a ce masa ba at-tahiyya saboda ashhadu an la ilaha illallah ashhadu shine yasa ake ce mata at-tashahhud shine yasa ma ake ce mata at-tahiyya sai ka ce a karanta ba ce salihin yanzu a cire ashhadu ashhadu ina zaka kwatanta wancan abin na kafin nan da kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda shine jaddada kalmar tauhidi din malaka to kaga masu cirewa bakin salihina su ne wanda suka zo da sabon addini wanda a Qur'ani bai san shi ba sunna ba ta san shi wani kana neman masu sabon addini wanda zai ce wa attayya bakin salihina shine mai sabon addini to kaga kenan lalle lazumi ya zamanto mu koyi ilimin mu na addini kuma mu tsaya mu fahimta da kyau kuma ita gaskiya bayyana ta yake sawa mai karba ya karba wanda kuma bai karba ba wannan gaba saboda haka ita dai alili take العاشرة سنة تقوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صلاة كما ظلت سأعطي فرقو أعطي كرشي شما أن صلاة كما ظلت السنة أما الإمام ينوني ذاك بكن سعيد أعطي أما لشي بأتي صالح إليك سعيد أعطي أما يسلم بما صلاة ما لم ظلت سأعطي كاشرة تنزل عشي أتكي إزي أعطي سنة شافية ما سكتي واجبي كابيني تنزل عشي أنم الله يشأ سنة to limamin ka da bai yin shi addinin nashi tsoho ne kaga sabon addini ka saboda a addinin na manzon sassa akwai yin attahiya akwai yin salatul ibrahimiyya sallah wasu malaman ma suka ce wajibi to kai kuma limamin ka bai da limamin da yake da wanda bai wa yanzu da sabon addini wanda bai kaga gaskiya a gari amma sai mutum bursisi ko sai danne kawai fa inda abin yake akwai mutanen da su dama imani ne wanda yake dan tsakuri inda za a ce maka sallar minti daya su can za su je su fara a masallacin akwai wanda shi din ana koma waye zai tsauta kawai shi ya bi dogo sallah ce baki bi saboda kawai munafici a zuciya wai da kamu da salat kamu ku sala yura'una na salat zikrun Allah illa kalila duk limamin da zai tsauta koma waye ba wai hidan zara ba kawai shi bai bi sallah ai da kai masu tsawaita sallar su yi ta alsa kuma ba yi zara ba to zaka ga masallacin su ba a cika duk imamin da zai yi sallar alsa zaka samu cewa ba a cika masallacin shi saboda alamar karshen duniya ce wanda ba na kirki ba sai na kirki yawa Allah ne ce fa kharafa min ba'd ma kharafun adaa as-salata wa tabu'u ash-shahawat fa sawfa yakun khayr bayan nagarta dusin ta ce sai kuma bare gurbe ba ta gari suka mai adaa as-salata wa tabu'u ash-shahawat ka kalli duk masallacin da ka sani in ana sallah layin masallacin sai kaga wanda ba su je sallah ba sai yawan da su cikin sallah yawa duk masallacin da ka san zaka samu ana sallah ga wasu suna sallah kuma ga wasu gurum 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 can a zaune su gurum gurum yau na mustashi suka shiga masallacin ba su ke sallah in ka ce ba su yi a wancan sai ga to wancan ba wancan wancan to duk inda baka saba sallah ba tun kana yawo ina tabbatar ma ko shekara da kai baka iya wa illa ala kabiratin illa ala khashiyin ita sallah shi yasa aka ce mabu aula da gubbi salati li sab'a sinina ko murci biyan ku da yin sallah suna da shekara 7 kai in yaro kai shekara 10 bai sallah wa turbu ala hali 20 in ya kai shekara 10 ka tafka mai gashin bai sallah saboda in ka bar shi ya kara gaba yayi wayo ba zai iya sallah ba in kuma ya mutu bai sallah wanda bai sallah kafiri baka da wata hujja da zaka ce mutum ya mutu yana sallah baka da inda zaka sa shi a lahira sai mutu ina tabbatar ba ba inda wanda bai sallah inda ya mutu kawai kafiri ba ba zan canka ce mutum ya mutu to wani musulunci ne ba sallah dama ana yin musulunci ba sallah in mutum ya mutu ba yin wannan to kaga dole saboda babu zancen musulunci tare da ni mara yin sallah to yanzu maimakin aje tashi bai yin sallah har ya mutu sai aka ce in ya kai shekara goma bai baka tabka mai kashi saboda yanzu dab yake da sallah ta zama farilla a kan shi to mafi yawa za ka ga me yake sawa in mutum bai tashi bai yana matashi yana sallah yana ce in na girma in na kai kamar babana in na zama wane in na yi kaza kaza to za ka ga har ya zama magidanci bai yin sallah ka gani bai saba ba shi ne matsalar sai ka ga jiyau armenawa ya mutu saboda mijin bai sallah matan za a tada shi sallah asuba ba zai huta ba sallah kaza ba zai in guri ya kure in ana radda aka yi marka marka sai ta gane cewa kawai mutum wannan bai sallah tunda ko barcin shi sai ka ga bai azhur ba bai lasar ba rana ta fada kuma abin da kaga ko karshe dai ranar sai ta gane cewa wannan kawai bai yin sallah sallar shi jeji jeji to shi kuma wanda yake tariku sallah mai tozartar da sallah manzonin sa sai ce man tayya wanda ya zamanto wa man lam yuhafiz alaiha wanda bai kiyaye sallah kushir yawmal qiyamah tuma akthar auna wa hamana wa qaruna wa umayyah ibn khalaf tare da wannan jagororin kafircin wanda bai kiyaye sallah har kiyawa tare da tare da fir'auna da hamana da qaruna da umayyah ibn khalaf to a tu karkashin tutar za a tashi wanda yake tozartar da sallah shin dan Allah mutum da aka tara shi tare da fir'auna da hamana da qaruna kai dai ka san fir'auna hamana qaruna kuma yadda ka san duk wata zasu to in ba zai je wata ba me zai sa a kashe shi a kawagar wadancan a ranar kiyama tunda rabuwa ce za a yi dama gurgurun ce Allah zai ce hum ujurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah za ta da ko ne tare da dinki 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 nau'i nau'i to kaga na budda mu ji tsoron Allah musamman matasa musamman matasa mutum ji tsoron Allah ka tsaya ka kiyaye sallah tun da kurji in kuma har baka yi bautar Allah ba kai ka su ba to wani aiki ne zai saka aljanna kuma sallan nan yana daga wasiyar manzala sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace karshen kalmomin da naji akwai ne daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallam sune kalmomi na karshe yace Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah wa ma markat aymanu Allah Allah wa ma markat aymanu yace ita ce wasiyar karshe ni da naji da kullu Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa ma mana as-salatu 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 lalle ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ko ma malaka ta imanu kaga wasiyar manzo ta karshe sallah ku kiyaye sallah saboda al'amari ne wanda in baka lazumce shi baka yana dole mutum ba zai iya tabbata ba kai to kaga kiyaye daga kuskuren wannan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga mazara sa fi tashahud al-akhir a tanya ta karshe allahumma salli ala muhammad allah kai salati ga nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad kai salati ga ala ali muhammad sallallahu alaihi wasallam كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد وانا صلاة شيني مئزية كاوة شيني ما المنفقه سكي كاوة أهد سيشي ذاك سامو أبو خارين يا مسلم لي أن تتبع حديثي إبقى وانا حديث شيني ذاك سامو شاكي جيما صلاة الإبراهيم يشي وانا صلاة سوداء كدو أجكل لتتبع حديثي duk da kaga salatu mazwala sallallahu alaihi wasallam to wannan salatu shi yake kawo yanzu dan Allah da wanda shi wannan salatin zai da wanda zai wani salati ne da wai yanzu da sabon addini kaga wanda zai kawo wanda shi ba wannan bai kawo ne kaza zai kaga wannan haka to yanzu shi wani sai ya zo maka da salatul fatihi ko salatul nariya ko salatul tilajina ko kaza to yanzu da wanda ya zo maka da wannan da wanda ya zo da salatul nari da wanda ya zo da salatul tilajina da wanda ya zo da salatul fatihi wanne ne fi arha ka bari ma na ji misali salatul fatihi yana da falala salatul nariya yana da nariya yana da falala tilajina yana da falala ibrahimiya yana da falala ko bai da falala to in kuwa Ibrahim ya da to da wadancan da shi wanne ne ya fara shi dai wannan kace shine salata na sa kai rantsuwa ba kai ba ka fara ne saboda wannan salati ne wanda ya fito daga bakin wanda shi ne ka ba bulo jira ta bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sai tambaya da sa ya rasulullah mun san sallama ya zabi salati Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi sai ce kulu alaihi wasallam Muhammad wala kama na bai wai sai ce ku yona salati Allahu kaga wannan salatin in kana zumci wannan salatin ka tsira a duniya ka tsira a lahira in dai kai musulmi ne ka dau wannan salatin babu wata bukata da zaka gaya ma Allah da wannan salatin face sai bukata ta lafiya wasu na cewa wai salatin nari wai da ake ce mai salatin nari saboda wai zahin bai bukata kamar wuta wai shi ne ake ce mai salatin nari saboda in bukata din bukatar da ka saka ba to in iya biyan bukata kama abin to duk biyan bukatar shi wannan shi kuma ya dame shi ba ka kwatanta ba kamar ma shi wancan bai biyan bukata in har wancan din yana biya kamar ka ce wancan bai biya bukata in ka kwatanta shi da wannan wani ya ce ma manzo Allah sai ya rasul aqdiru salatu alayka fa kam ajalu laka min du'ai ina yau ka salati gare ka gurgudan nau addu'a ta zan maida ta ta zama to yi maka salati annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajalu laka sulusi in sanya ɗaya uku addu'a ta duk salatin kare sai Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kara shi ya bi maka akai in sanya rabi Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kara shi in sa ka zo biyu yace in yi duka ma addu'a ta ta zama salatin kare sai Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka za isar ma damo ka ko za gafarta ma su Allah duk bukata talauci ne shi yasa ibn qayyim Allah ya shi da rama cikin jirawa da fafi kuma salatu wassalamu ala khairil anam ya zaro fa'idodin salatin ibrahimiyya ya da sawo fa'idodi da amfani da wannan salatin kana zance shi kai da talauci har abada zaka samu kuzanci a lahira matsayin da ba wanda zai same shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akrabukum ilayya manzilan aktharukum alaihi salam. Wanda yake kusa da ni ra'ar kiyama shi ko wanda yake yafi mun salati. In kana so duk bukatar da gare ka dan Allah, ka sa wannan salati ya zama shi zaka dinga yi. Ka sa gaba bukatar wannan taka kai sati kana yi. Ka gani zuwa rana kai ku zo ka ce bukatar wannan ta biya ko ba ta biya ba. Ka lazumci wannan kawai zama shi zaka dinga yi salatar Ibrahimiyya ka sha mamaki. In talauci ya dame ka, dauki wannan salatin kai dai ka sha mamaki. Bakka da aiki dauki wannan salatin kai dai ka sha mamaki. Ka ji raunin imani dauki wannan kai dai. Duk abin da ka sani in ka dukufa akan wannan, Allah zai isar ma da gamo. Kuma in matsayi kake nema, mulki ne, ɗaukaka ne, matsayi ne, in mi kake nema, in ka sa wannan salatin a gaba, izin da aika sa shi wannan salatin Ibrahimiyya. Saboda haka ana zancen salatin Ibrahimiyya, ba a zancen duk wani salati da ka sani, ba samin juna ba ne ba. Bambancin salatin Ibrahimiyya da salatin da ba shi ba. Yanzu akwai ni da za ka kwatanta da matsalar sallallahu alaihi wasallam, to shi ne bambanci tsakanin. In kana so ka gane, to he ka kwatanta waye ya kai matsalar sallallahu alaihi wasallam. To duk salatin wani, kalmar da ta fito daga bakin matsalar sallallahu alaihi wasallam ba take da kalmar wani mutum da ka sani a duniya. To salatin Ibrahimiyya ne ga bakin mubarak sassai. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma'an tuqani lahu in huwa illa wahyu. Allah ne ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. To yanzu da Allah ya ce ayi salati, kawai dare mutane ya kai kowa je yanda ga yama. Salla da aka sabkar da salla, hayi da aka koya salla. Azumi aka koya, ahji aka koya, komai ba hayi da aka koya ba. Tasbihi aka koya, aka ce ayi tasbihi, ko wai koya mana tasbihi. Mazana sasa to yanzu an ci ayi tasbihi wa sabbihu bukratan wa asila. To yanzu shikenan sai ka kirkiro tasbihin ka kuma sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wa da'an sara sai koya kuma sai ka ce wancan tasbihi da ka yi wannan. To duk dan ci ibada da ka sani duk wanda aka ce ayi sai kuma mazana sasa sai koya. Baka ce wai ce aka sallu alaihi saboda ka tunda an ce sallu alaihi ai ba ce ba sai wannan za ku yi. Allah ya ce anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka ma qur'ani dan kama mutane bayani filla filla abinda aka sauka fil bayyinati wa zubru anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. To yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah yana salati, mala'iku suna salati, mu'mine ku yi salati, wa yake bayanin qur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam sai zafai sai ce ya rasulullahi wa salatin nan ya ne zani shine sai manzala sai koya musu. Gaji inda asalin abu ne. To yanzu wannan bayanin da kake gani a ce sa wani ka ce salatin Ibrahimiyya ya ga wancan sai ta ce haushi. Wai dan me zaka ce salatin Ibrahimiyya ya yi salatin Fati? Dan me zaka ce ya yi salatin Tinajina? Dan me zaka ce ya yi salatin Nari? Kuma yanzu shi da zai zo da wani falalar salatin Fati. Shi da yake wani falalar salatin Ana'an kaji ba, kaji ba, kaji ba Allah. Shi yanzu wannan da yake shi daidai ne wani wannan ya yi ƙasa da wannan. Amma kai ka faɗi falalar wannan kai ƙasa da wancan kuma shine kai kuma kai ba ne ba ka ji wani da babu ne duk in ka ji an ce an yi ka ji gabar inda take. Yanzu haka yi da sallah da zaka ji a masallaci ai Fatiha da salatul Fati dan Allah da kace ai Fatiha da salatul Fati dan mi baka ce wa ai Fatiha da salatul Ibrahimiyya a wajenka salatul Fati ya yake nan salatul Ibrahimiyya. In kuma har ka yarda cewa salatin Ibrahimiyya shi yake gaba da salatin Fati, ai gwaranci ne kuma. Ga wanda yake mai lada kuma ka zo kana wani mara lada? In ko kana gaya ne, in ma kai garaje ka kafu ta. Ƙarshe ma in ma kai garaje a kan wani. Ka gani, in ko ka ce duka ɗaya ne kenan baka kishin manzalar sallallahu alaihi wasallam. Yau a ce ga na manzalar sallallahu alaihi wasallam ga na wani, in dai har ƙaunarka gaskiya ce, to ai ka yi na manzalar sallallahu alaihi wasallam. Ya yi kai kishin na mazuwa sallallahu alaihi wasallam, ya fi kai kishin wancan. Ka gani? To wannan kenan gaba ta wannan. Shi yasa irin wannan gababuwan su aka zo ba daga kafa. Yanzu irin waɗannan gababuwan ba daga kafa. Saboda abin da yasa su ma waɗancan ba su daga kafa a bada. Kuma duk masallatai an yaƙe su da wannan. Duk masallacin da kai ce a kai ai Fatiha da salatul Fati. Ka gani? To wai sai ka tambaya wai salatul Fatihi dan Allah manzala sai koya shi billahi allazi la ilaha illa hu ba manzala sai koya shi ko billahi allazi la ilaha illa hu manzala sai salatul Ibrahimiyya koya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa salatul ibrahimi ayin salatul fatih baka ba kwata ba gaba ba ma ta kwata to me yasa duk masallatai suke salatul fatih kuma salatul fatih nan shekaru ne daruruwa kawai aka san shi salatul janjiya sabai ba su san shi ba tabi'ai ba su san shi ba duk ba su san shi ba sai da duniya ce abubuwa suka fara baci aka dinga samun rubabbu a cikin tarihin musulunci aka dinga samun masu cewa su ma annaba ne masu bakin ciki mu zana sarsara kasa akwai masu girman kansu ya masu bakin ciki mu zana sarsara wanda sun koyi kiyayyar mu zana sarsara tun annabi yana rayuwa ga irin wannan musulmi mutul kaza kawai da suka yi tawaga da yan kabilar su na Banu Hanifa da suka zo jin mu zana sarsara sai yana gihe sai ga yanda sabai su girma mu zana sarsara Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da kyauta inda wazo sallallahu alaihi wa sallam an zo alheri da kyauta ya ba da shi dan girman kai musulmi ma da kiyasa dukkan da bakin ciki sai ce shi saboda girman kai da yaje ga kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam shi sai ya tsaya ce ku kuje ni zan tsaya kula muku da rakunmu sai tsaya na dan suka yi ido hudu da manzon za su ido hudu da sai kauda kan shi haka sai ji inda sai da suka ida duka aka zo aka ce kai ma ga hadaya ka ambar yanzu da yake wannan ana koma sai ce ai ba ku sani ba mu biyu ne fa abun aka raba kawai shi ba baki ni annabi ne nan shi kuma na ce shi kuma kawai sai san tara da kai shi amma mu biyu ne aka yi ni ma manzo ne annabi to akwai irin wannan ɗan abin nan ɗin saboda girman kan tsiya da kuma ibada kan jahilci sai su zo su zamana sai wanki suke annabta da kokari ne ake ibada sai mu tace an bashi kaza yanzu idan girman kai shi ba zai dake da nawa zara wai soki a bashi wani kala daban an bashi kaza an zo mai da salatul fatiha cikin takarda haske kale ka babu kai cikin ta to wai yazo ma da ita sai dai ce ne yazo ma da ita saboda kul hal ana aka ce wa sayyidina Umar Muhtar ibn Ubaydillah ya ce ai wasu abubuwa suna sauko mai ce bari ko Allah ya gafiya ai shi da lumi Allah ya ce kul hal wa rabbi kuma ala mutan nazal shayatin tanzala ala kulli afakin azim ka ga to in ku haka ce tunda in ka zo mu zo gurin mutan annabi in ku ka ce an zo maka da shi a takarda haske to kana ne kenan kai ma an turo maka mala'ika ya zo ya kawo maka kai ma an maka wahayi yanzu he ka ce ma mutane su bar salatul ibrahimiyya su koma kan wancan kawai da falalan wancan ake ta rubuce-rubuce kuma za ka zo su rubuta littattafai da yawa littattafan da aka rubuta kan falalar salatul fati za ka yi mamaki falalar da aka faso aka ɗurga ma salatul fati za ka yi mamaki shi ne ka ga iyayenmu duka yawanci ya ce ai fatiha da salatul fati su fi san kan abin ba ai ba ta maka yawa ai kai ai ba dai ko zai shiga ba ya dai tsaye wancan shi ne sai ya ce ai salati goma sha ɗaya amma salatul fati ai dai tsaye shiga to kare ka kaga wani yanda faɗi sa shi yasa Fudayl ibn Iyad yace usul tariqal haqq wa la yatruka qillatu salikin wa turuk sabila al-ghayy wa la taqtarra bi kathratis salikin ka bi hanyar gaskiya kan ka rubuta karamcin masu shigarta ka bar hanyar bata kar ka cutu wacce da karamcin masu shiga ka bar hanyar bata kar ka rubuta yawan masu binta a ce ma wai salatul fati mutum duk duniya ma a ce salatul fati ita suke yi ba ita ba ce salatul ibrahim shi ne saboda duk duniya ma a ce su suke in kuwa ka ce daidai ce salatin ce wannan shi salati ne to in kuwa wannan salati ne sai ka faɗi kenan me za ki yasa kan kana ka gani saboda haka to ka ga inda baban yake to shi yasa a irin wannan gaba din ita irin wannan gabar dole a yi karatun da yajin shi ita ba a yi kawa irin wannan gaba din sau da barnar wannan ita ce ta sadu abin yaya ka ga ake ta abin na kai dole mai kishi na mazu ala sallallahu alaihi wasallam kuma mu hudu fadalar wannan na mazu ala sallallahu alaihi wasallam ce ke dumbun fadala su waɗancan masu ra ba mu da tabbas dan duk abin da za a faɗi falalan shi to mai ba abu falala mazu ala sallallahu alaihi wasallam ka ga ban ba da tabbas waɗancan shin suna da falalan ma ko ba su da amsa su ne ma ko ba amsa su bane ba tuntuni ma akwai ma sabani tukwana ka kirkiri ma salatin naka kayin anji kayan sai ce to ai Allah ya sallu alaihi wa inna lahu la ya yur sallu alaihi ta kai sallu alaihi ba ce ba wancan ko wancan ko wancan ko to ai manzo da sai ya koyi wannan to cewa ma kowanne salati kana iya kirkira kai ita masala
mas'alar ce wanda muke tattauna. Shin za a iya ma kowa idan shi kuma ba a yi ba.